Shugabanni a jihar Niger Najeriya sun yi amfani da bukukuwan babbar sallah wajen fadakar da al'umma mahimmancin zaman lafiya a tsakanin jama'a. A sakonsa ga al'ummar masarautarsa mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Saidu Namaska ya yi kira ni ga matasa musamman a wannan lokaci na hada-hadar siyasa. Da kar su bari yan siyasar su yi amfani da su wajen aikata abinda zai tayar da hankalin jama'a. Shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi bayani ne akan mahimmancin zaman lafiyar. Ya ce muna buƙatar ku gudanar da bukukuwan cikin natsuwa da kwanciyar hankali domin ɗorewar zaman lafiyar, tunda sai da shi ne ake samun ci gaban ƙasa ko ta wace fuska. Sannan ya ƙara da cewa,
particularly, we need to play politics by the rules, especially as we approach the 2019 general elections. Once again, I congratulate all Nigerites and Nigerians as I wish them all a memorable Eid al-Kabir celebration.
Yace musamman muna buƙatar ku bi dokoki wajen gudanar da harkokin siyasar ku, musamman a wannan lokaci da muke tunkarar babban zaben shekara ta 2019. Ina taya al'ummar jihar Niger da ma Najeriya murnar babbar sallar. To su ma dai malamai sun gudanar da nasu nasihohin a lokacin sallar Idin. Shugaban malaman Izala a jihar Niger Sheikh Aliyu Adarawa ya yi tsokaci ne akan dambarwar da aka samu game da ganin watan Shawwal, tare da yin kira ga fadar mai alfarma sarkin musulmi Sultan Sa'adu Abubakar.
Don haka kuskuren da shugaban masarautar mai martaba sarkin musulmi suka ce ya fada ga watan Shawwal, anan za mu tsaya sai an mun samu wani dalilin da ya fi ƙarfin shi. Kuskure ya tsaya ga watan Shawwal, saboda haka lokacin sallar wannan ita ma da azumin mu na Arfa lafiya lawaki, da fatan Allah subhanahu wataala ya sa albarka. Sai kira ga ita masarauta, shin masarauta na bi mu tana son mu bi Saudiya ne? Don haka idan za a bi Saudiya babu laifi, tunda Saudiya ce kuma yanzu da Saudiya. Amma a shari'a idan za mu bi ta, to kamata yi in sun gani mu ɗauka, in mun gani sai ne su ma su ɗauka. Don haka muna kira ga masarautar mai martaba, abu na farko a yarda da ganin mutane, abu na biyu kwamitin nan da ke fatawa a game shi ƙasa baki ɗaya, kada ya tsaya sakwata kawai malamai ke ba da ansa.
A nan jihar Niger dai an gudanar da sallolin cikin kwanciyar hankali ba tare da wata matsala ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Nigeria.